kat iyona memone ngunoko muzune masa tungunanna gis imugunta mugunta zuzu gitmalti git igadi nyella lokko shindan dawo zuzu kamugunta zuzu igadi memmo takshim gi ibeya gu awnyella shim mitunufu gi awnyella lok inufu yokoki isama imimmi kibosu nasotana vora gadi nasot amma shinganta duniya dat kamugunta zuzu kibotsu suman mugunta sunaf nyella lokos ne nyella lok inufu ki ijirgi bokku ki ijiban bokkoti insago gade ki ije disappane madur rusi i ausa ka amma lokos ne amma gade yenshin agri gab in yal honko akunasna nufgi kat ina jirgi niya dat lokos gis ite botno imimmi sama fita ni bokkoni yogashina gis inti jura gistindom i mugunda sun matu bingaru bibre lokos ne amma bokkani yanshinga ginyela loko inuhu kigelle yal honko nkomele in dabba malmali kikemes ka jirgi ibukolto kai kudawa kuma agususu lokos ne onyilla pes bukolto bibre in shimfita gade shu mi makka in injura sun gudu ta jirgi sun da nari na gis in tijula amma nuhu akka gi lokos kaldiya a wunyin layin kashi gis febu kolto gi amma ɗari na duniya gi mai mutum na amma nuhu yi alfini gis ridin bure ka amma ka sun ka jirgi to har kushi mi gade sun guna guna ko zunubi sun kamori askari ta su guda mimmi sun ka banza a su gusasha sun ka arabanza a su guwan numi sun ka duba a su ka kawa sun ka biki ka an bure a su ka wari yin lalako bari girma ta kishimi amma sun gubar girma ya an homodi sun guji modi mai suwa gade alhaki musu shik sun di in yin la yin laka isu zaba so ko gushi su tsira rina ka ushi amma sun gade ma ka da kumaru yin la ma mugunta rushin ka kis mugunta mumu shim gen horo sum kasundi tatma shim isharat meshi ni war amma ni nuhu an makatin don bi mugunta so gamri usta awnyilla amma awnyilla shim kadar sum shim madal na mu gudu kare gismal shika ami ka shige suppa mimmi shim mi te yesu kristi shim mukka kamundi kare gis be shi horo ni shim yoga shi na ka alhaq hommu shim ogbu koldo kam dafi yogu awnyilla nuhu in yalo hommi irin kajirgi no bukolto sabo in rege tsirishin bure no ka amma kare guno ko gudu motta ne tsira kare na usta awnyin laka gi mukka kare akiyo gu yesu kibar gaskiya gushi akbar na ki mun mugunta mika ka gi dan na awnyin labirki mugunta itu shika ka ken sam in jimi aguno kaniya awnyin lana i mugunta gade na ko da shika ki binni tushina ki besene kare na gushi na gi mukka na bangala yesu mukka ka mugunta shina gagarin ni na mun guno ko mugunta mina ni ibiye ya sama mi na na shi itakshin modi ni na kodiya a gutsim yesu amin kagi ini age tinin ni ushi kagi mukka